Bankin Duniya ya bullo da shirin tallafawa al'ummar Najeriya ne tare da haɗin gwiwar mahukuntan Najeriya. A wannan mako ne aka yi babban taro na masu ruwa da tsaki don bitar yadda shirin ke kankama. Abdul Karim Obaje shine jagoran shirin na Bankin Duniya.
A taimake talaka suna a cikin al'ummar mu da ba su da ruwa, ba su da makarata, ba su da asibiti, su da kansu su zabi abin da suna so. Gwamnati na federal da state taimake su da shi. So shi ne agency namu da suna cikin state suna ba su kudi su yi wani aiki maka.
Duk da wannan tsari zai karaɗe baki ɗayan Najeriya ne, amma Abdul Karim Obaje ya ce duba da yadda tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita shiyar arewa maso gabashin Najeriya, a yanzu haka suna maida hankali sosai ga wannan shiya inda suka ware zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 75.
Muna aiki a state 30 yanzu na a Najeriya, but particularly a northeast. Saboda di masalan Boko Haram da ya na fama da shi yanzu, project miliyan 75 na dollar a taimake mutane da sun bari gidansu yanzu suna so su komawa a gina masu gida, gidaje community housing, a gina masu asibitoci da makaranta, duka abubuwa da suna so a yi masu. Madamuna focus namu yanzu especially on the north east.
Babban manajan shirin a jihar Borno Alhaji Usman Chiroma ya ce hakika suna amfana da wannan shiri.
Wannan program an yi ne musamman don talakoki, kuma ita Bankin Duniya ta kawo wata tsari, shi talaka yana amfana abinda kudin da ita Bankin Duniya ta kawo tallafi zuwa Najeriya, especially a Borno inda mutane yanzu ne suke farfadowa insurgency. Ayyuka ne ta fannin asibiti, ta fannin ruwa, ta fannin makarantu, ta fannin hanya. Kamar yanzu a Borno da muka fara ba mu jima ba, mun yi shekara daya, kuma ita banki ta ba mu go ahead da local government guda uku, Dikwa da Mobar da kuma Chibok. A wannan yankunan gaskiya talakoki sun samu amfana da wannan ayyukan da ake.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.